Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Isra'ila ta ce ta gano gawarwakin mutane da dama a Gaza a lokacin da ake gwamza fada, kuma sojojinta na kokarin zakulo gawarwakin domin tantance ko su wane ne wanda zai dauki tsawon sa'o'i da dama. To sai dai Isra'ila ta buƙaci jama'a da su guji yada jita-jita game da gawarwakin. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ma'aikatansa sun tuntuɓi Isra'ila wadda ta tabbatar da gano gawarwakin a Gaza. Biden ba shi da tabbacin adadin gawarwakin, ya kuma kara da cewa ba shi da yancin tantance gawarwakin a halin yanzu. Akalla Falastinawa 40,691 ne aka kashe, yayin da wasu sama da 94,000 suka jikkata a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin a wata sanarwa a jiya Asabar. Yakin ya soma ne lokacin da kungiyar ta'addanci ta Hamas ta kai hari kan Isra'ila, inda ta kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250, kamar yadda kididdigar Isra'ila ta bayyana. Yankunan Kharkiv da Donetsk na Ukraine sun ci gaba da fuskantar munanan hare-haren Rasha a jiya Asabar. Ole Sinihombov, gwamnan yankin Kharkiv na kasar Ukraine, ya faɗa a jiya Asabar cewa wani harin bam da Rasha ta kai kan wani ginin gidajen jama'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 tare da jikkata wasu 10, ciki har da yara a ƙauyen Cherkaska Lozova. Ya ce an kashe mata 2, an ciro 1 daga cikin baraguzan ginin, ɗayan kuma ta mutu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya. Kwana 1 kafin nan, Sinihombov ya bada rahoton cewa akalla mutane 7 ne suka mutu, kuma kusan 100 sun jikkata, ciki har da yara akalla 22, a lokacin da wani harin da Rasha ta kai a birnin Kharkiv ya afkawa wani babban bene da filin wasa. A yankin Donetsk an kashe mutane 5 a harin da Rasha ta kai jiya Asabar a Chasiviyar, a cewar Vadim Flashkin, shugaban gwamnatin yankin Donetsk. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen China da Philippines sun zargi junansu da haddasa karo tsakanin jiragen ruwansu 2 a wani sabon rikicin kan ruwa da kuma ayyukan teku a tekun kudancin China. Mai magana da yawun dakarun tsaron gabar tekun China ya ce wani jirgin ruwan Philippines ne ya kauce hanya da gangan, ya yi taho mugama da wani jirgin ruwan da ke tsaron gabar tekun kasar China ba bisa ka'ida ba. Jami'an kasar Philippines a Manila sun ce jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun China ne ya dake jirgin ruwansu na tsaron gabar teku har sau 3 ba tare da wata tsokana ba, lamarin da ya yi sanadin lalata jirgin ruwan na kasar Philippines. Wannan ce takaddama ta 2 a cikin 'yan kwanaki a kusa da Sabina Shoal, yammacin lardin Palawan na kasar Philippines, a yankin tattalin arzikin da kasashen duniya suka hakikance mallakar Philippines ne. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar da buƙatar gaggawa ta samar da rigakafin cutar ƙyandar biri ga kasashen da ke fama da rikici, tare da haɗin gwiwar ƙawancen rigakafin Gavi da hukumar kula da cutuka ta Afrika CDC da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO, kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a jiya Asabar. Za a iya yin yarjejeniyar samar da alluran rigakafin har miliyan 12 ya zuwa shekara mai zuwa ta 2025, gwargwadon karfin kamfanonin da ke harhaɗa rigakafin, a cewar sanarwar. Sanarwar ta ƙara da cewa ƙarƙashin kwangilar UNICEF za ta shata ka'idojin yarjejeniyar ta samar da rigakafin tare da kamfanonin yin alluran rigakafin. Wannan zai baiwa UNICEF ɗin damar saya da jigilar alluran rigakafin ba tare da ɓata lokaci ba, da zaran an tabbatar da kuɗaɗe da buƙatu da tsare-tsare da kuma ƙa'idodi. Sanarwar ta ƙara da cewa hukumar ta WHO tana nazarin bayanan da masana'antun suka gabatar a ranar 23 ga watan Agusta, kuma tana sa ran kammala bitar bayanan domin gaggauta soma amfani da ita nan da tsakiyar watan Satumba. A farkon watan Agusta, hukumar WHO ta ayyana annobar kendar birya matsayin matakin gaggawa na kiyon lafiyar jama'a a duniya bayan barkewar cutar a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo wadda ta bazu ya zuwa kasashe makwabta. An sami fiye da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu da cutar a Congo a wannan shekara, tare da mutuwar mutane 629 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 150 a Burundi, inji Director General na hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale. Marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yunkurin al'ummar arewa na baya-bayan nan da ganin an kawo ƙarshen matsalolin da ake ciki musamman ta fuskar tattalin arziki, lamarin da ya samo asali daga ayyukan wasu matasan arewa a kafofin sada zumunta, inda wasu su ke ta bankaɗo balagala da sace-sacen kuɗaɗen al'umma wanda ake zargin wasu masu riƙe da kujerun siyasa suka aikata. Rahotanni dai sun yi da cewa a baya-bayan nan kafofin sada zumunta sun taka muhimmiyar rawa wajen farkar da masu riƙe da madafin iko da su tashi tsaye akan yaƙi da matsalolin cin hanci da rashawa, talauci, yunwa, rashin tsaro da dai sauransu, kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin wani ɗan ƙasa.
Da farko sunana Jamilu Abdulsalam, ɗan Kano ne kuma ɗan kasuwa wanda yakan yi sharhi akan harkokin kasuwanci da kuma harkoki na ci gaba na yau da kullum. To a hakikanin gaskiya dai dama kafafen sada zumunta hanyoyi ne da a turanci ake ce musu kamar tool, akwai course da ake ce ma kamar tool is a tool. Kafafen sada zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda zaka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau, ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi. Idan ka buda account zaka iya saka abin da kake so yadda kake so, har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko radio. Ka saka ba tacewa, musamman idan baka ci zarafin wani ba wanda ka saba ka'idar wannan dandalin sada zumunta. Wannan gaskiya wato ci gaba ne wanda dama can zamani mun san zai zo da wannan. In ka saka abu yanzu kamar wutar daji zai tafi ko'ina har inda baka tunanin zai je, cikin karkara, cikin birni, kasashen da baka taba zuwa ba, amma idan ka aika sako zai je. To wannan gaskiya abu ne wanda ƴan siyasa na tabbatar yanzu sun fara shiga tetayen su, wanda kusan a da shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa yayi magana, amma a yanzu saboda su ƴan siyasa nan ba su da control na social media.
Wasu masana dina ci gaba da jaddada muhimmancin cewa a bada ƙarfi wajen samar da wasu kwasa-kwasai da za su mayar da hankali ga koyar da dabarun amfani da kafofin sada zumunta, musamman ganin irin tasirin da suka yi a zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka gudanar daga ranar 1 zuwa 10 ga watan Agustan nan da muke ciki, wanda ake kallo a matsayin abin da ya sake farkar da masu ruwa da tsaki a arewacin Najeriya, lamarin da ya kai ga kafa wata ƙungiya mai rajin tabbatar da cigaban tsarin mulkin demokradiyya, wato League of Northern Democrats a Turanci. Ko menene dalilin kafa wannan ƙungiya? Bari mu ji ta bakin jagoranta.
Sunana Dr. Umar Harro, ni ne convener din wannan League of Northern Democrats, wato ƙungiyan masu ra'ayin tabbatar da ɗorewa demokradiyya. Manufar mu shine mu kasance mu ne masu yin ruwa da tsaki a duk wani harkan siyasa na arewa. yanzu haka nan ya arewa kowa yana nan abinda turawa suke ce holding the short side of the stick wato mun kasance karazube godo haka mun kawo wannan don mu hada kan ya arewa don mu tabbatar da duk wanda zai tsaya zabe a nan arewa ko president na Nigeria ko kuma kansila arewa muna cikin wanda za su tabbatar mu ne muka sa su kuma mun setting din committees da za su kawo mana abubuwan da ke damun mu don in zamu zabe ka sai mu zabe ka kakan abinda muka yarda deniya zamu fitar da abubuwan da ya kamata a yi a bada shawara
a yayin da ake ci gaba da yin kiraye-kiraye a dandalin sada zumunta ga iyaye mata da su ƙara ninka kokarin su wajen tarbiyyar ƴaƴansu ganin irin rawar da matasa waɗanda wasun su basu ma kai shekaru 20 a duniya ba suka taka a zanga-zangar baya-bayan nan wasu iyaye mata da suka shiga sahun gaba a gwagwarmayar samu mafita ga matsalolin da suka addabare wasu shi
sunana Ummar Khair Abdullahi Gezo yar siyasa kuma mai kishin kasarta duk wanda yake arewa san halin da muke ciki a yanzu kuma ya zama dole mu taru mu haɗa karfi da karfe mu ga yadda zamu fitar da arewa daga cikin musibar da muke ciki mu yan arewa mu muka sa kanmu a cikin wannan quagmire din da muke ciki mun riga mun san abin da yake faruwa kuma dole a nemo kai mafita magana ce ta dole mu yi abu daban da wanda aka saba gani matsalar Najeriya kullun akwai kwamitoci da ake kafa kullun akwai kungiyoyi da ake kafa amma babu implementation to alhamdulillah wannan tafiya tamu gaba ɗaya mun sa nauyin mu ne akan yadda za a implementing din wa'annan kudurori da muka fitar da su da kuma yadda za a gansu a ƙasa insha Allah to harkar tsaro ita ce abu na farko da muka yi magana na biyu kuma sai ilimi kuma sannan akwai magana ta gaba ɗaya ma dole ɗan arewa sai mun canja tunanin mu saboda di yankunan mu sun riga sun wuce mu amma mu an bar mu a baya saboda mu tunanin mu kullun na jiya ne kuma muna burin yadda zamu ga cewa mun tarihin matasan mu a nan an samu an tada tunani irin na gobe
sunana Inna Maryam Chiroma daga Borno State ni kullun damuwa na shine wace irin arewa ne zamu bar wa ƴaƴan mu da jikokin mu domin iyayen mu wanda suka wuce gaba kullun muna kotin nasu su Sardauna su Aminu Kano su to duk wayannan mutanen ai sun yi adalci amma mu yanzu ana adalci a arewa shugabannin mu kowa kanshi ya sani yanzu kullun in na fita in naga yara kanana ƴaƴan mu da kwanoni a hannu suna bara na abinci wata nan kuka nake dalili shine bamu dauki maganar education seriously ba domin da a ce shekaru 20 da suka shige an dauki maganar koyar da yara su yi boko zamu samu yara masu yawa haka kan titi da auraka su zama wani abu a kasar nan to dole ne mu tsaya mu zana abubuwan da suke damun arewa idan aka zana abubuwan da suke damun arewa shugabanni arewa su zauna su hada kai su dauka daya bayan daya me zamu iya yi mu gyara arewa da wannan damuwa din shugabanni mu su sani fa cewa idan ba arewa su ba kowa bane saboda haka arewa ne shine platform din mu to ya kamata mu hada kai mu ga cewa mun gyara arewa
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniya gizo kizo muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu koma ga waɗanda ke kan gaba wajen sauyi alƙiblar yanayin matsatsin da arewa ke ciki inda zamu ji yadda ake cewa babu wani uba ko uwa da zai so ya bar wa ƴaƴa abin takaici
bamburan zazzau nake Muhammad Sani Sha'ban hakika ba sai an tambayi duk wani dan arewa babba ko karami akan abubuwan da suka addabi arewa to wannan mun zo na ne mun gaya mu kanmu taron nan da aka yi babu batun siyasa babu batun yare babu batun kabilanci ko daga ina ne fito yau mutumin Taraba yana kallon mutumin Zaria a dan uwa mutumin da ya fito daga Sokoto yana kallon mutumin Kano dan uwa saboda abin da ya shafe shi wancan ya shafe duka kowa kuma eh muna fatan ta dinke zai dan Allah wani uba ko uwa zai so ya bar ma dan sa abin takeici bamu ce zamu iya share hawayen kowa ba cikin kwana 7 ko shekara 7 amma muyan abun a fara shi in aka fara to ɗan baya suna iya karishewa amma hakika cutarwa da koma bayan da ayyuka da suka addabi duk wani mutumin talikin da yake arewa ya isa
madalla ta gajiyar arewa da san fara bullo da dabaran kawo mafita mai dorewa a bisa matsalolin da ake ta magana a kai musamman bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa wanda a dandalin sada zumunta aka fara tsara ta kamar yadda za ku ji daga bakin Sardaunan Kano
sunana Ibrahim shekarau Sardaunan Kano to kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani aikin alheri yana farawa ne daga mutum guda ko su ƴan kada wasu daga cikin mu suke tunanin wannan matsalolin nan kullum ana surutu su arewa ta lalace matasa sun lalace ba gwamnatin kirki ana sace kuɗin mutane ba a mana aikin komai sai muka ce to abinda yafi mu kira imu ba wai dan mun fi kowa san a gyara ba wai dan mun fi kowa iyawa ba a'a akalla Allah ya mana shaida cewa mun yadda akwai matsala kuma mun dauki matakin mu ga yadda za a yi mu bada gudunmawa wajen gyara
na'am komai za a cimma ga sabon kungiyar League of Northern Democrats Sardaunan Kano ya kara da cewa
abinda muke so mu cimma da muka zauna zaman farko wani shine na biyu dukkaninmu mun dauki kanmu daidai muke da juna kenan amma dai tila a samu shugabanci da muka zauna suka taro suka ce lalle ni zo in rike jagorancin nan shi Dr. Umar Arno shine wanda asalin yazo da tunanin ya tattaba mu muka kira mutane akwai wanda yake secretary na riko na tare da shi barista Jim dan Niger State babban buru shine wani matakai zamu dauka mu fadakar da al'umman mu ta arewa su waye su san su waye kamata ne su shugabancin su tunda demokradiya muke a fadakar da mutane ba wai kawai a kalli jam'iyya ba a'a in an kalli jam'iyyar a kalli towa ta tsayar wane ne shi wace gudunmuwa bai al'umma kan yazo ya nemi tsayawa zabe me halayyarsa me tarbiyyarsa domin baka bada abin da baka da shi ba sai mutum ya zama shugaba ko zababban shugaba ko dan majalisa sannan a je a zauna ana neman masa wa'azi ana neman cewa ya gyara a'a kamma ka zabe shi kuma mu fadakar da mutanen mu zancan ka ba zauna sai an baka taliya ko sai an baka naira 500 ko sai an baka naira 1000 mun yadda akwai talauci amma ai bahaushe yana cewa gare yunwa da mutunci akan koshi da wulakanci
alƙalman kididdigar da aka fito a shekarar 2023 sun nuni da cewa kusan kaso 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya matasa ne kuma suna kasar shekaru 30 baya ga cewa kaso 42 cikin 100 na 'yan kasar na da shekaru 15 ne a duniya to masu sauraro gabashi ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ne kuma da dauftar shirya kuma na gabatar ki mana fata alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya ni salama
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a fadin kasar kuma mun ji irin yadda ma'aikatar dubagar ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsabtace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara a wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirar su da abokiyar aiki na Madina Dauda
aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake saye wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit an masa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu mu muna grassroots ne su nabda aikin su package food ne ko kuma namu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nabda buka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na banded food ai baka para operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina zaka samu ruwa ina zaka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan screening din kai kaza sai kai meeting wannan requirement din sannan sai su baka license sannan lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu Madina in na duba system dina zan ga miki duka bukasin da suke Lagos zan ga miki bukasin da a part of wanda muka isolating cewa sana ai hata kwalara
kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a kasa
ina da ma'aikata sama da 60 kowane ward kika je ki yanzu su a jihohin Najeriya ban da kasa da mutum biyar da suke aiki a wannan wata. Misali yanzu a ƙauyen ku, jiya kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa. Na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back in social time. Ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu. In a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata, tintini da shi wannan kwalaran ma ba za ta faru ba. Misali, tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation, da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din abu da mu duba gari muke fara shi ne is far from reality. Ba za a yi achieve ba saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba?
Shine ai maganar da muke yana dai daga cikin taswirar da muke so mu ga yawa minister cewa indai federal government tana so ai achieving wani abu na din dole sai an dawo da mai dowa gar aikin sa. Mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci, amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari. An din ba ma nan ba abin da sai yayi saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane, sai ka using enforcement. Tsasawa dole sai ka tsasa dan Najeriya in kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza,
kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyarka.
Wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani, saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wani kira ko jin hankali zaka yi wa al'umma domin ba ku hadin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara, musamman wajen yaki da cutar kwalara?
Kware da gaske, su ne kira da nake yi ga al'umma. Na farko shine za mu fara daga gidaje, shi aikin tsafta daga gida yake farawa. Kuma in ka tsaftace gidanka, ka tsaftace muhallinka, ba wai kwalara kadai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma duk mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi, bayan dafawa mu samu wannan water guard din mu daga aji. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa, mu tabbatar mun wanke shi, ba mun wanke shi kadai ba, sai mu sa masa gishiri. Duk wayannan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level, abinda muke cewa community, ana bukatar kuma haɗin kai daga community. Me ya aiki haɗin kai da ake bukata shine community din su make sure an yi establishing wannan volunteerism, ai engage matasa da haka ake yi. Saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo, duka an shashare magudanar ruwa, an gyara ko ina. Dan muke yi wannan ba wai a gwamnati muke yi ba, akan muka yi wa. Sannan na biyu, muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu, kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol, kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi making abunan ƙasarmu abinda ake cira can ƙasa yadda ruwa take, ta zama overloaded, wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration din da gutawa water sewer line. So abinda muke so shine ba komai gwamnati za ta yi ba, amma yanzu kamar estate, maimakon a ce kowa ya digin borehole din sa, sai ku haɗa kai, sai ai central borehole, sai ai kwaya ɗaya wanda
kowa
zai samu. To abinda ya kamata kenan a mu canza policy din. Sannan muna kiran yan kasuwa, because shi sanitation is a big big investment, it's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. In ka duba kasashen da suka ci gaba, ba za ka yi tafiya da ta kai kilometer 50 akan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilometer 2 ba baka samu public toilet ba. Saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi, duk lokacin da ya kira, he must answer the call of nature, but he has to do it in a dignified way. A mutunce, in ka zo ka providing public sector suka providing wayannan strategic toilet facilities din, ko irin moving toilets din nan ne akan hanya, suka tsaftace shi, ba wanda zai so ya zauna mai so waje yana yin bayan gida, zai shiga, ka gane?
Sannan
biya
zai yi,
ku biya zai yi, dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka kamanta shi kansa bayan gida in ka karbe shi zaka ce ka kai combatant din sa into biogas ai ya generate electricity da shi sannan za ya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba ne to gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi komai ba an ka cikin gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai ba duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su ma su yi to wannan shine kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic Word Assembly New Caro. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'ummansa da cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sa kumakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kai mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kai mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abin lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wannan ayyukan in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya ai kata zai samu sakamakon sa idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi ranan kashe zamu samu sakamakon sa assalamu alaikum
shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe cewa ku ne lafiya